بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokin mu a wannan rana ta asabar daren lahadi daren 24 ga watan zulhijja hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1445 wanda yake daidai da 23 a 29 ga watan 6 shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasin mu na farko a cikin littafin talkhis sifati salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama من التكبير إلى التسليم كأنك تراها لتافع الشيخ أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني الله مدعوك كنسر كيميش رحمة أولا مجلس سيمي البركة مسجد عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه أولا انقواتر الوان قتس أنان تكينغر بوتي wannan littafi na talkhisu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallama min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha wanda wannan babban malami Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya wallafa na farko shi karan kanshi Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani babban malami ne na sunna wanda Allah madaukakin sarki yayi masa baiwa da fatahi akan bangaren da yake da alaka da musamman sanin ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tace su da bayyana su da garbabbun cikin su wannan yasa ya shahara da ilimin hadisi bal duk inda aka ce ga hadisi nan an karanta yaka ce ina hujjarka cewa hadisin ya inganta sai ka ce malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya inganta hadisin to ana sarawa saboda me saboda fatahi da Allah ya mishi a bangare na ilimin hadisi Allah madaukakin sarki ya gafarta masa shi wannan littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama ainihin shi littafi ne babba wanda yake mai mujalladi 3 wato volume 3 shine ainihin littafin sannan daga baya ya rairaye littafin ya maida shi zuwa volume 1 mujalladi 1 kenan bayan ya maida shi zuwa mujalladi 1 ya sake rairaye shi ya maida shi yayi kasa da wancan sannan daga nan kuma sai ya sake maida shi dan karami shine ainihin dan karamin kenan wanda zamu karanta insha Allah abinda ya sa muka dauki shi wannan na can kasa mu karanta shi saboda na farko bayanan da suke cikin sa sun fi tafiya kai tsaye zuwa ga inda kowa da kowa zai fahimta saboda mun sani in har aka ce wannan littafi ne babba to in ana so a nuna maka cewa ga hukuncin kaza abu ne mai kyau. To kafin a zo kan hukuncin sai an ce maka saboda kaza da kaza da kaza da kaza kafin a iso kan hukunci. Amma in aka dubi kananun tattafai galibi za mu ga kai tsaye abinda ake kai ka zuwa ga menene hukuncin kaza, tare da cewa sanin bayanan da ke cikin manya-manyan tattafan yana da muhimmanci kwarai da gaske. Amma lura da cewa cikin mutane akwai waɗanda idan bayani ya yi faɗi da yawa to shi sai a bar shi a daji kafin a isa inda ake so a isa, shi sai ya sauka a hanya. So wani yanzu ya fi fahimtar in an ce na yi kaza a cikin sallata, abinda yake so kawai a ce mai sallan tana nan ko ba ta nan, ba sai an ce kaza da kaza da kaza da kaza ba. To shi yasa sai muka ɗauko shi wannan littafin, saboda a matsayin shi na ɗan ƙarami zai fi kusanto da ma'anonin abinda ake so mu tsinkaya na sallah zuwa ga kwalanmu. In mun ɗauko ainihin babban littafin za mu ji cewa akwai isnadi a ciki, akwai kaza da kaza kaza da kaza a ciki, wanda kusan ba shi ne abinda mu muka fi bukata ba. Ainihi abinda muka fi bukata shi ne mu ji yaya za mu gyara sallanmu, saboda mutane da yawa suna tafka kurakurai da yawa a cikin sallah, wasu ma ba tare da sun ankara ba, wasu ba tare da sun lura ba. To wannan shi yasa muka ɗauki shi wannan littafi na talkhis sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila taslimi ka annaka taraha. Dalili na biyu kuma shine shi wannan wanda yake ainihin dan karami yafi saukin samuwa koda ta hanyar saye a kasuwa. Ya ka ce ka je ka nemo babban mai mujalladi uku aiki aka baka, amma aka ce a nemo dan karami za a same shi, saboda fil galib ma mafiya yawa wasu lokutan har a makarantun islamiyya ana karanta su. Wannan yasa zaka ga koda muka yi bayani cewa za mu fara karantar da wannan littafi, mutane da yawa wanda ma suke nesa da mu suna jiran a yi rekodin karatu a aika musu, saboda wani yana da littafin shekara 4-5 amma bai taba karanta shi ba. To kaga bayan mu da muke nan muna amfanuwa da shi, da wanda suke sauraren mu a live speaker, har da kuma waɗanda suke nesa wasu jihohi da wasu ƙasashe wanda kafafen sadarwa ke iya isar musu da sako daga gare mu, suna sauraron su ji karatun shi wannan littafi ɗin. To kaga kenan ashe akwai fa'ida ya zama mun yi amfani da shi wanda yake can ƙasa ɗin. Sai dai wasu lokutan in bayani ya kai ga buƙatar mu ɗauko shi babban littafin saboda faɗaɗa bayani akan wani abu, to wannan kuma insha Allahu ta'ala za mu yi shi insha Allah. Allah ta'ala ya sa mu dace. Malam da ya rubuta mana wannan littafi Allah ya gafarta masa, Allah ya mishi rahama, Allah ya sa aljanna ta zama koma a gare shi. Sannan shi kuma malam da shi ne ya fara majalisi, wanda daga baya wasu uzurori suka sa ba zai yi ya ci gaba da wannan majalisi ba, kar kuma majalisin a ce an kashe shi kenan gaba daya. Wannan ya sa muka ce bari mu zo mu karanta wannan littafin zuwa lokacin da in dama ta samu ya kammale uzurorinsa, Allah ya bashi ikon dawowa a ci gaba da littafin da yake karantawa. In kuma Allah bai sa hakan ba, sai mu daura daga wasu littafai gurgurdan abinda Allah ya so. Allah ta'ala ya sa mu dace. Malam yace bismillahir rahmanir rahim, taqdim gabatarwa, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Malam yace lallai jinjina da yabo da godiya su kara tabbata ga Allah, muna gode masa, muna neman taimakonsa, muna neman gafaransa. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Muna neman tsarin Allah ya tsare mu ya kare mu daga sharrin kawunanmu da miyagun ayyukanmu. Man yahdihillahu fala mudilla la, duk wanda Allah ya shiryar da shi ba wanda ya isa ya batar da shi. Wa man yudlil, wanda ko ya bace fala hadiya la, ba wanda ya isa ya shiryar da shi in ba Allah ba. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, ina mai shaida cewa babu abin bauta bisa ga cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai, ba shi da abokin tarayya. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu, ina mai shaida cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne, manzon Allah ne. Wannan shi ake kira da khutbatul haja, wanda zaka ga zamu ga dukkanin mafiya yawan malamai masu gabatar da wa'azozi in za su fara wa'azi suna farawa da wannan innal hamdalillah din. Wannan shine khutbatul haja, sannan shine ainihin gabatar wanda ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk sanda zai yi jawabi ko huduba ko wa'azi ko nasiha abinda yake farawa da shi shine innal hamdalillah. Ya karanto ayoyin nan guda uku da muke yawan jin su, ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida, zuwa karshen aya, ayan farko a suratul nisa. Ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wannan aya ta suratul ahzab. Sannan ya biyo baya da fadin fa inna asdaqal hadithi kitabullah, mafi gaskiyan zance shine littafin Allah. Wa khairul hadi, mafi alkhairin shari'a hadiyu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, shine shari'an annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Wa sharrul umuri muhdathatuha, mafi sharrin al'amura sune kirkirarrun al'amuran da aka kirkiro su a cikin addini, wanda Allah bai ce ayi ba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ayi ba. Fa inna kullu muhdathatin bid'a, domin duk kirkirarren al'amari bid'a ce. Wa kullu bid'atin dalala, dukkan bid'a bata ce. Wa kullu dalalatin finnar, dukkan bata kuma makomar ta ita ce wuta a lahira. Allah ya tsare mu daga wuta. Malam sai ce amma ba'du, bayan haka sai ce falaqad qataraha alayya akhi al-fadil al-ustad Zuhairu Shawish. Malam yace haqiqa dan uwana mai karamci, dan uwana mai daraja mai falala al-ustaz, asalan kalmar ustaz a larabci tana nufin professor, shine ustaz a larabci. In ka ji balarabe ya ce maka wana wani fulanu fulanu ustazun bi kulliyati shari'a ko bi kulliyati al-hadith, yana so ya ce maka professor ne shi a bangaren hadisi, professor ne shi a bangaren shari'a, professor ne shi a bangaren injiniyanci, to shine sai a ce al-ustaz. Kaga mu kuma istilahin mu shine ustazu shine mai dangalallen wando. Yace al-ustaz Zuhairu Shawish ya nema daga waje, daga wajena ya nuna mun, ya nusar da ni, ya bani shawari, shine sahibul maktabil islami, ma'abucin bookshop na musulunci. Ya bani shawari an aquma bi talkhis kitabi, cewa in yi kokari in takaita littafin nan nawa sifati salati nabi sallallahu alaihi wasallama, sunan littafin siffan sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, min takbiri ila taslim, daga kabbara har zuwa sallama. Daga wannan littafin zai mana bayani akan yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallake sallansa tun daga kabbaran harama har zuwa gami, har zuwa sallama. Domin ita sallah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tahrimu hatta kabiru wa tahlilu hatta taslim, abinda ke haramta maka yin duk wani abu da aka haramta a cikin sallah shine kabbaran harama. Kana yin kabbaran harama to duk abinda aka ce karka yi in kana sallah, to daga nan haramcin ya fara. Amma daga sanda kai sallama kuma, to duk abinda aka haramta maka a sallan nan matukar dama asalin sa ba haram bane, to ya halatta gare ka. Kamar ci da sha da magana, kaga duba yin su a sallah haramun ne. Kana kambaran harama to duk sun zama haram. Amma kana yin sallama da ci da sha da magana, menene su asalin su? Halal ne, ya halatta ka ci gaba da yin su, amma ba za a yi su a cikin sallah ba. To shine malam yace shi wannan littafin zai maka bayani akan yaya annabi yake sallah ne tun daga kambaran harama har zuwa sallama. Sai ce waqti sarihi, ya nemi da in takaita littafin, wa taqribi ibaratihi ila ammatin nas, in kuma kusanto da ibarori da abubuwan da suke cikin littafin zuwa ga kusa da kwakwalen mutane, kusa da kwakwalen ammatin nas, yune ga magarin mutane har waɗanda ma ba su da alaka da ilimi. Misali aka ce a dauko kinkimemin littafin, ainihin littafin, an kawo maka hadisin sai ya ce maka to wannan hadisin mursal ne, wannan hadisin ahad ne, wannan hadisin shazi ne, da yawan mutane zaka batar da su
ka tsaya kana ce musu hadisi mursali ne ko a wata kilma bai da alaka shi da wannan fannin, amma sallan safa dole yana da alaka da ita. To shine yace in kusanto da ma'anar zuwa ga yadda kwakwalan mutane kowa zai fahimta, da wanda yake cikin neman ilimi da wanda bai cikin neman ilimi, an karanta masa an fassara masa zai iya fahimtar me ake nufi. Sai ce walamma ra'aytu huqtirahan mubaraka, yace lokacin da na fahimci cewa fa wannan maganan da wannan malamin ya kawo, shawarin da ya kawo din nan shawari ne mai albarka, magana ce mai albarka. Wa kana muwafiqan lima kana yajulu fi nafsi min zamanin ba'id, yace wannan maganan da yayi din nan yayi daidai da abin da yake kai komo a cikin zuciyata tun tsawon lokaci, tun kafin ma ya bani shawarin. To dama ni ina ta tunani akan wannan. Wa qala ma sami'tu mislahu min akhin aw sadiq, yace ya jima da naji irin wannan shawarin a wajen wani aboki na ko kuma dan uwa na. Sai ce fa shajja'ani zalik, hakan sai ya kara mun kwarin gwiwa. Ala an aqtariha lahu qalilan min waqti, akan cewa wannan aikin in dan tsakura masa wani abu na lokaci na dan kadan. Al muzdahim bi kasirin min al a'mal al ilmiya, ilimi lokaci na din nan wanda na kewaye shi na shagaltar da lokaci na da ayyukan ilimi da yawa, lokaci na ni gaba daya na shagaltar da shi akan ayyukan ilimi, aiki na bincike akan fatawa, shin wannan fatawan daidai ce ko ba daidai bace, hadisin nan ya inganta ko bai inganta ba, mecece ma'anar wannan ayar, yaya za a yi kaza, yace shine iya abin da nake yi a cikin lokaci na. Da haka da ya bani wannan shawarin naga kuma shawari ne mai kyau, sai yace to a cikin waɗancan lokutan da nake amfani da shi ina wasu ayyukan ilimi, bari in dan ɗebi wani lokaci kaɗan don in yi wannan aikin. Da haka sai yace fa badartu ila tahqiqi maqtarahu hasba taqati wa juhdi, yace sai na yi kokari na zabura wajen tabbatar da na rairaye iya abinda kokari na da iyawa ta zai yi. Sa'ilanil maula subhanahu wa ta'ala, ina mai roƙon Allah mai girma da daukaka mai tsarki da daukaka, an yaj'alahu khalisan liwajhihil karim, Allah ya sanya wannan aikin ya zama tsaftatacce ne don neman fuskansa mai karamci, don neman yardansa. Wa yanfa'a bihi ikhwaniyal muslimin, kuma ya amfanar da ƴan uwana musulmai da wannan littafi. Kaga wannan mun tabbatar Allah ya karbi addu'ansa cewa Allah ya amfanar da ƴan uwa musulmai da wannan littafi, na mu ma gashi muna amfana da shi, muna kuma roƙon Allah addu'an da yake cewa Allah ya sa ya zama karbabbe, to Allah ya amsa wannan addu'an ita ma, mu ma da zamu karanta littafin Allah ya sanya mana ikhlasi ya kuma sanya shi ya zama karbabbe a wajensa. Malam sai yace wa qad awradtu fihi ba'd al fawaid al za'ida ala sifa, malam yace a cikin wannan littafin na kawo ƙarin wasu fa'idoji wanda babu su a cikin wancan babban littafin, wajen tantancewa da rairayewa da ragewa, sai na ma ƙara wasu fa'idojin da ba za ka same su a cikin wancan babban ba. Tanabbahtu laha, yace lokacin da na zo rairaye wannan littafin lokacin ne fa'idojin suka faɗo min akan cewa ai a cikin ainihin littafin ma baka sa kaza da kaza ba, sai naga to tunda yanzu wannan shine wanda da yawan mutane ammatun nasi za su karanta shi, to bari in ƙara fa'ida a ciki. Inayatan khassatan, yace wastahsantu dhikraha fi asna'i talkhis, sai naga cewa ya dace in ambaci waɗannan fa'idojin a lokacin da nake kokarin takaita wannan littafin. Kama anaitu inayatan khassatan bi sharhi ba'dhi al-alfaz al-warida fi ba'dhi al-jumal al-hadithiyyah aw al-adhkar, malam yace kamar yadda kuma na bada muhimmanci kwarai da gaske a cikin wannan littafin da na takaita din, akwai wasu lafuza waɗanda suka zo dunkulallu a cikin wasu hadisai ko wasu addu'o'i, sai na yi kokarin bayanin su filla-filla saboda mutane su fahimta. Saboda kaga in an je babban littafi watakil wanda zai karanta shi malami ne shi, so yana karanta jumlar ko kalman ya fahimci me ake nufi, amma in ana ƙasa to to akwai buƙatar wanda yake zai karanta littafi na kasa shi kuma a masa mai faffadan bayani akan wannan kalmar mai take nufi. Waja'altu lahu anawin ra'isiyya, malam yace sai na sanya ma kowane babi na masa take, kowane fasali na masa take. Wa ukhra kathira janibiyatin tawdihiyya, malam yace akwai wasu kuma bangarori waɗanda suke masu yawa wanda su kuma ƙarin bayani ne akan abin da na kawo a ciki. Wa auratu tahtaha masail alkitab bi arqamin mutasalsila, malam yace a ƙasa kuma sai na kawo mas'alolin littafin sai in sa musu lamba, kamar yadda za a ce wannan a shine hukunci kaza, to in an yi babi madadin kawai a fara zubo bayani sai a ce misali kamar yadda za mu ji insha Allah. Amma min babin misal kafin mu je zuwa ga ciki, kamar malam sai ya ce hukuncin sunan babin hukuncin kallon alƙibla in za a yi sallah, sai sa lamba ta farko ya kai musulmi in za ka yi sallah ka kalli alƙibla sallan farilla ko nafila, wannan sai ce wannan ita ce gaba ta farko kenan. Sai ce na biyu, wanda yake cikin yaƙi ko sallan tsoro to shi kuma ba dole sai ya kalli alƙibla ba. Sai ce na uku, ina hukuncin wanda ya yi sallah ba tare da ya kalli alƙibla ba bisa kuskure. To irin haka za mu ji bayanan da malam zai kawo mana insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Daga sai ya ce wa sarrahtu bi janibi kulli mas'alatin bi hukmiha min ruknin aw wajib, malam ya ce kowace mas'ala in na gama magananta to a gefanta sai in faɗi hukuncinta, shin wannan mas'alar rukuni ce kan ko wajibi, rukuni ne ko wajibi, wanda malam zai mana bayanin wai menene rukuni kuma menene wajibi, za mu ji su insha Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma sakattu an bayani hukmihi fa huwa min as-sunan, duk abin da kuka ji na kawo na ce kaza sai nan shiru ban faɗi hukuncinsa ba to shi kuma sunna ne. Daka in rukuni ne ko wajibi zan ce kaza rukuni ne ko kaza wajibi ne, in kuka ji na yi shiru to hukuncinsa kuma in ji malam yace sunna ne. Wa ba'duha qad yahtamilu al-qawl bil wujub, wasu kuma wanda zan yi shiru a kansu yana iya yi wasu zama wajibi ba sunna ba. Wal jazmu bi hadha aw dhaka yunafi tahqiqal ilmi, malam yace riko da wannan kace a ce in malam yayi shiru akan mas'ala kaza a ce yana iya yi waye zama ko sunna ko wajibi, to yunafi tahqiqal ilmi, yana kore tahqiqi na ilimi. In aka ce kaza mai yiwa ya zama sunna ko kuma mai yiwa ya zama wajibi, to kaga kenan in dai babu dalili na kasantuwarsa wajibi ko kasantuwarsa sunna ba za ka yi magana akai ba, sai ka nemo dalili menene hukuncin kaza a Alkur'ani ko a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. To akwai wasu kalmomi da malam yanzu zai mana bayaninsu, kamar yadda aiko karatun boko mutum yake yi kowane course yana da terminologies ɗinsa, da za a ce wannan ma'aninsa a course kaza shi ne kaza, ma'aninsa a course kaza, ba mamaki ya zama kalma ce guda ɗaya amma mai engineering ya bata fassara kaza, wanda yake karatun medicine ya bata mai fassara kaza. Kamar misali yanzu idan ka je ma'aikata sai ka ce ina neman MD, yana nufin mai managing director, amma in ka je asibiti ka ce ina neman MD ba za a kawo maka medical doctor. kaga duka MD ne, amma wannan istilahin da suka bashi daban, wannan su ma mai istilahin da suka bashi daban. To sai malam ya ce war rukun, me ma'anar rukuni, in ka ji an ce kaza rukuni ne a cikin ibada to me rukuni yake nufi, sai ya ce huwa ma yatimmu bihi shay alladhi huwa fi, shi ne abinda dole sai an same shi kafin abu ya cika amma shi yana cikin abu. Wa yalzamu min adami wujudihi budulanu ma huwa rukunin fi, idan aka rasa wannan rukunin to abinda yake masa rukunin yana iya lalacewa. Kamar in an ce kaza rukuni ne na sallah, to kenan in ba a samu wannan abun ba, rukunin sallan tana iya mi? Da ta lalace. To amma sai yace shi rukuni yana cikin abun ne. Tayi wani bai fahimta ba. Sai yace kar ruku'i masalan fi sala, kamar ruku'i a cikin sallah. Kaga ai shi ruku'i sai an shiga sallah kafin ake mi? Kafin ake ruku'u. Kaga ruku'i rukuni ne, fa huwa rukunun fiha, ruku'i rukuni ne a cikin sallah. Yalzamu min adamihi butulanuha, muddin babu ruku'i sallah tayi mi? Ta baci. In mutun yayi raka'a guda daga gama karatun Fatiha sai ya tafi sujjada, bai da sallah. Saboda me ya bar rukuni? Amma yanzu kaga ai rukunin tana cikin sallan, sai an shiga sallan kafin ake samun mi? Kafin ake samun rukuni. Sai ce wa shart, shi kuma in kaji an ce kaza sharadi ne, to shi kuma kan rukun. Hukuncinsa ɗaya da rukuni, in babu sharadi to sallan ba ta yi ba. Kamar yadda in babu rukuni sallan ba ta yi ba, illa annahu yakunu kharijan amma huwa shartun fi, sai dai shi sharadi yana wajen abin da yake masa sharadi ne. Shi rukuni yana ciki, shi kuma sharadi fa yana waje. Sai ce kal wudu'i masalan fi sala, kamar alola in za ka yi sallah. Kaga ita alola a ina ake yinta? A wajen sallah. Sai an fara yinta kafin a yi sallah. Yal fala tasihhu bidunihi, sallah ba ta yi ba in ba alola. Kaga in aka ce kaza rukuni ne kaza sharadi ne, sallah ba za ta yi ba sai da su. Sai dai rukuni shi sai an shiga sallan ake samun shi, sharadi fa ana samun shi kafin a shiga sallah. Kamar misali kaga karatun Fatiha dole ne rukuni ne cikin rukunin sallah, in ba karanta Fatiha ba ta yi ba. Kamar sujjada, raka'an sallan da babu sujuda wannan sallan ba ta yi ba. Kamar kabbaran harama, kai kana zuwa sallah ba kabbaran harama, kai ka fara alhamdulillahi rabbil alamin ba kabbaran harama, kaga sallah ba ta yi ba. Sannan misali sharadi kamar alula da malam ya kawo, kamar tsarki, mutum mai janaba sai ya zo yayi sallah, sallan ba ta yi ba. Tsarkin da zai yi menene? Sharadi ne a cikin sallah. Dole sai an samu sharadin kafin sallan ta yi me? Kafin sallan ta cika. Kamar tsarki na tufafi, in mutum yayi dauko tufafi da yake da bawali ko wani abu mai mara tsarki a jikinsa sai yayi sallah, sallan ba ta yi ba. Kamar tsarkin waje, tsarki na muhalli, in mutum ya dauko wani abu ya zo yayi sallah akan dadduma ko carpet ko waje flo wanda aka yi bawali a wajen ko aka zubda wani abu na najasa, kaga sallan shi ba ta yi ba. Kamar mahaukaci, a daga cikin sharuɗan sallah dole sai da hankali, sai da hankali. Yanzu wanda aka samu mahaukaci ne yana buge-buge, ai kuskure ne a dauko shi a kawo shi masallaci a ce ya zo yi sallah, ba mamaki lokacin da ku kuke rabbi ghufirli rabbi ghufirli, Allah ka gafarta mu Allah ya gafarta mu, shi kuma yana Allah duka kai mu jahannama. Saboda mai babu hankali ne yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutum ya tashi qiyamul layli sai ya ji yana hamma, yana gengedi, to yayi kokari ko ya kurenye wannan gengedin ta tafi ko ya bar sallah. Yace saboda ta iya yuwa ɗayan ku ya zama garin istighfari sai ya tsine makansa, saboda yana bacci. Kisa ayat da kanshi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace rufi alqalamu an thalathin, akwai mutum uku da Allah ya daga musu alqalami su ba a ma rubutu akan su. Sai yace annaim hatta yastaqiz, mai bacci ba a rubutu akan shi har sai ya farka. Wasagir hatta yakbur, dan karamin yaro alqalami bai hau kansa ba har sai ya girma. Wal majnun hatta yufiq, mahaukaci har sai ya dawo cikin hayyacinsa. So kaga kenan duka wannan sharadi ne da dole sai an kiyaye su. Kamar misali mace mai al'ada, kaga ba za ta yi sallah ba, dole sai ta yi tsarki daga wannan al'adar ko jinin biki kafin ta yi sallah. To wannan tsarkin ta sharadi ne kafin ta shiga ta yi sallah. Sai ce wal wajib, akwai kuma wajibi. Yanzu mun ji rukuni, mun ji sharadi, na uku shine me? Wajibi. Huwa ma sabata al'amru bihi fil kitabi aw sunna, wajibi shine abinda umarni na cewa a yi shi ya tabbata a cikin alqur'ani da sunna. Wala dalila ala rukuniyatihi aw shartiyatihi, babu dalili na kan cewa rukuni ne shi ko sharadi ne, ba a samu dalili da ya maida shi rukuni ko sharadi ba. Wa yusabu fa'iluhu, wanda yayi za a bashi lada. Wa yu'aqabu tarikuhu, wanda bai yi ba za a yi masa ukuba illa li udhrin sai dai in yana da uzuri. To kaga akwai bambanci tsakanin sharadi da rukunin da kuma wajibi. Da sharadi da rukuni in babu su sallah ya baci. Shi ko wajibi wanda yana da lada, wanda bai bayyana da me za a masa ukuba. Kamar misali, khushu'i a cikin sallah wajibi ne. Shine in kana sallah hankalinka da ke tattaro zuwa ga sallah. Kar kana sallah zuci a gaggabanka sun natsu amma zuciyarka fa ta tashi daga Bauchi, ta yi Gombe, ta sake daukan hanya, ta yi Piu, ta yi Lagos, ta yi Obajana, ta yi kaza, kana ta yawo. To kaga in ba in kai sallah da khushu'i akwai lada. In kai sallah babu khushu'i fa akwai ukuba. Saboda me? Saboda sallan da ba khushu'i fanko ce. Sallan da ba khushu'i fanko ce. Sai Huzaifah ibn al-Yamani yace ina daga cikin alaman munafunci. Inda mutun zai gane shi karan kanshi ya dau hanyar munafunci, shine yana sallah gabobinsa sun natsu amma zuciyar bata natsu ba. To ya dau hanyar munafunci kenan. Dama menene munafunci? Shine ka boye abinda me? Ka bayyana abinda ba haka yake a boye a ranka ba. Gabobi dai sun nuna kanunsu. Amma zuciyar fa ita kuma bata nitsu ba. To tare da cewa Allah ya sani duk inda dan adam yake zaune, to dole shedan dai masa itirazin me wani tunanin wani abu. Yanzu ba sallah ba, komai yanzu da muke zaune muna karatu, ko ni da nake magana yanzu ba mamaki ina cikin magana akan kaza, shedan zai fado min da wani tunani. Akwai wani abu da kake nema tunda safi baka same shi ba, to yana waje kaza. Shine wani yazo ya samu wani malami cikin magabata yace na har hada kudade na na sa su a lalita ta, sai kuma na rasa inda na ajiye lalitar. Sai ce masa je kai alula. Alula kuma yace je kai alula. Yayi alula ya bashi da duma yace kalla alqibla ka fara sallah. Yana fara sallah sai kawai malamin ya ga mutumin da ya yanke sallah fiu ya wuce. Sai da ya dawo yace ai akrama kallahu da na dauka kawai zaka ce min ta sallah ne. Ina fara sallah yana tuno inda na aje. Sai ce to shaydan ne da yake so ya saka yi asara. Kar ka samu kudin ka sai ransa yayi fari. To da ka fara sallah kuma sai ga in ya barka kai sallah da khushu'i kuma asaran da zai yi yafi na in baka samu kudin ka ba. Saboda haka sai tuna maka da inda kudin ka yake. Kai kuma karama kallahu maimakon ka hakura ko raka a biyu kai. Kafin ka wuce sai ka fasa gaba, sai ka fasa sallan gaba dai ka wuce. To kaga ana so a samu khushu'i a cikin sallah. Sai ce wa mithluhul fard, misali na wajibi shine aka ce abu kaza farilla ne, to shi ma wajibi ne. Wa tafriqu bainahu wa bainal wajib istilahun hadithun la dalila alayh, mallan yace bambance tsakanin farilla da wajibi wani abu ne faralle wanda babu dalili akai. To abin da aka ce farilla ne, to ya zama dole a yi shi kenan, wajibi ne a yi shi. Sai sai kaji ana kawaidi a ce maka babun fara'idus salati, babun farillan sallah. Ko a ce ma wa amma fara'idus salati fa 25 awwaluha dukhulul waqti, shigan lokaci faradun farilla ne. A kawo maka irin waɗannan yan. To yanzu mun ji rukuni, mun ji sharadi, mun ji wajibi, mun ji farilla. Sai mallan yace wa sunna. To me yake ce sunna kuma? Sai ce ma wa zaba annabiyyu sallallahu alaihi wasallama alaihi min al-ibadati ghaliban aw da'iman, shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya dauro akai na ibada, ya dage akai, wanda za a ce kullun annabi yana yi ko kuma galibin rayuwarsa yana kaza. Walam ya'mur bihi amra ijab, amma bai yi umalli da shi umalli na wajibci ba, bai ce ayi shi dole ba. Wa yusabu fa'iluha, wanda yayi akwai lada. Wala yu'aqabu tarikuha wala yu'atab, wanda bai yi ba ba a zargin sa, sannan kuma ba a masa ukuba. Kamar misali karatun sura a cikin sallah mecece ita? A karanta Fatiha farilla ce ba? Karatun sura fa sunna ce. To yanzu kaga wanda ya gama Fatiha ghayril maghdubi alaihim waladdallin, sai kara da sura inna a'tainakal kautsar yana da lada amma wanda yake ghayril maghdubi alaihim waladdallin Allahu akbar bai da zunubi amma inda yayi akwai me akwai lada sai dai mutun ya dage akai akan shi kullun karatun sa duka sallan sa daga fatiha sai ruku'i to wannan kuma zaka ga wani abu na isgilanci da raina addini kuma yana kokarin shigowa ciki to kaga sai ayi kokari to kaga in aka ce kaza sunna ce ba kuma a ce dole sai an yi ba to wannan ita ake kira sunna abinda aka ce annabi yana yawan yi kuma bai ce dole ayi ba to wannan ita ake kira sunna sunnan nan kuma ana samu ta hanyoyi guda uku ko annabi yayi ita ake kira da sunna fi'iliya abinda za a ga annabi yayi kuma ba a samu ruwaya akan cewa wannan khususiyar sa bace akwai abinda manzo Allah ya ma khususiyar sa ce kai baka yi sai ba sallallahu alaihi wa sallama kamar sunnan aure du karewan sunnan ka hudu zaka tsaya ba zaka ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu ya bar mata tara mu kuma mu ne ahli sunna wal jamaa mu ne izala masu zafi zafi saboda haka mu mata da zamu yi ba sai mu ce maka ka kawo bid'a saboda wannan auren mata sama da guda hudu mecece khususiyar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama kamar misali yanzu mace ta zo ta ce ma annabi na baka kyautan kaina ka aure ni sai ce a duba mata dakin da yake ta can ina a share a bata daki shikenan aure ya dauro ka kai yanzu ai baka da wannan yanzu wata ustazi ya bara ta zo da samu man salim ta ce ta ahli sunna bace a ce man salim na baka kyautan kaina ta ce to mu je gida bai ba in za a yi auren ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu tsarin auren mu kuma ba aure sai da me sai da sadaki da wali da kuma shaidu guda biyu sai an samu sadaki da wali da shaidu shi ko annabi an bashi dama yasa wata rana Aisha Allah ya kara mata yadda ta ga wata mata kyakkyawa juwairiya ta zo neman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nana Aisha sai ta ce mata baya nan kuma maza maza ki kama hanya saboda na san in yazo ya same ki to na san abin da ya kawo ki ita tazo za ta fita shi kuma annabi zai shigo sai aka hade a zauren kofar gida tana lekowa ta gansu sai ta ce abin da nake tsoro ya tabbata abin da take tsoro ne kar a karota to kuma ya tabbata Allah ya kaddara tana cin iyayen mu'minai sai gashi ta zama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga anan mutum ba zai ce ai shi sunna yake yi ba ya kawo irin wannan khususiyya ce ta manzon Allah kamar azumi annabi yana daukan azumi yau ba zai sha ruwa ba sai gobe ko jibi sabai suka ce ka hana mu misali kai kuma kana yi sai ce ni wanda yake ci yadda yake shayar da ni shine Allah kaga wannan sunan ka ai ba sai an gaya maka karkai ba jiki magai kadai yayi sai gaya maka wannan wannan sunan ba sai kai ta ba to kaga wannan ko a samu sunna kauliya ita ce sunnar da annabi zai ce ku yi kaza ko kuma a samu sunna taqririya sunnar da aka yi a gaban annabi bai hana ba kamar misali me abinda mutane da yawa suke masa kallon wani haka haka kamar cin naman doki sai hukuncin sa halal ne ko haram cin naman doki menene mubah halal ne ya halatta ai na ka samu wannan ce annabi ya ce a amma sahabbai sun ci a gaban shi bai hana su ba inda haram ne da yayi me da ya hana kamar misali an kawo ma annabi naman damu sai ce bazan ci ba sai aka ce me yasa sai ya ce saboda a garin mu ba a ci kinan ba haram bane ana ci a garin ku zaka yi me zaka ci in ba a ci a garin ku kuma shikenan kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin mu bane mai ci banza ci wofi mu yanzu ai ba mu san ma wani abinci ne ake ci a garin mu da wanda ba a ci ba wanda ake ci kawai shine wanda ya samu aka Allah ya samu dace to kaga wannan aka ce sunna ce ba a ce kuma dole sai an yi ba to wannan su ake kira da sunna ko abinda annabi yayi ko yace ayi ko kuma aka yi a gaban shi bai hana ba sai ce wa ammal hadithul ladhi yadhkuruhu ba'd al muqallidin amma akwai wasu hadisai akwai wani hadisi da wasu daga cikin mutane suke rawaito shi wasu daga cikin masu ruwaya suke rawaito shi ma'zuwan ila nabi sallallahu alaihi wasallama suna jingina hadisin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wai man taraka sunnati lam tanalhu shafa'ati cewa annabi ya ce duk wanda ya bar sunnata to ba shi ba ceto na yace to wannan hadisin fala asla lahu ar rasulillah sallallahu alaihi wasallama wannan hadisin bai da inganci daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai sunna duk abinda aka ce kaza ba wajibi bane sunna ce kai in baka yi ba baka da laifi amma kuma kai inkarin sunnar kuma kai kana da laifi ka soki sunnar to nan kuma laifi zai fadu kamar misali a ce maka jilsatul istiraha a sallah menene ta sunna ce in an dago daga raka daga sujjada ta biyu a raka'an farko ko a raka'a ta uku za a miƙe ta hudu a zauna jilsatul istiraha wannan sunna ce dun baka yi ba ba a ce sallar ka ba ta yi ba amma kuma in ka soki masu yi kuma anan ka samu me anan kuma ka samu matsala ka samu zunubi saboda ka soki sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa duk wanda ya kiyamata sunnata man ragiba an sunnati falaysa minni wanda ya kiyamata sunnata bai tare da ni aka ce ma mutum me yasa baka yi aure bai ce haka kawai ai ba wajibi bane akan shi muddin zai tsare mutuncinsa ya kare kiman kansa babu dole a kansa amma in yace ka ni saboda gaskiya nayi binciken cewa aure yana kawo talauci to nan ya soki sunna yana da zunubi nan ya soki sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga wannan musamman da yawa daga cikin mutane wannan mentality yana cin kwakwalwarsu yawan iyalanka yawan talaucinka kaga wannan kuma ai kuskure ne wannan kuskure ne kuskure ne mai girma kaga wannan sukar sunnan abu ne wanda yahudawa suke kawo shi yake shigowa cikin al'ummar mu Allah ya raba mu da yahudanci yace wa ma kana kazalika tunda bai tabbata daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam fala yajuzu nisbatuhu ilayhi sallallahu alaihi wasallam bai halatta a jingina hadisin zuwa gare shi ba khashyata taqawuli alayhi saboda jin tsoron kirkiran ƙarya a jingina masa faqad qala alayhi salatu wassalam annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qala alayya ma lam aqul duk wanda ya kirkiri magana ya jingina mun ba tare da na fadi ba falyatabawwa maq'adahu minan nari to lallai ya sani cewa ya nemi masaukin sa a wutar ranar alkiyama ana busa kaho kawai kama hanyar wuta ne mai dankareren gida ya wuce saboda yayi mu annabi ƙarya Allah ya tsare mu daga yayi mu annabi ƙarya malam sai ya ce wa inna min nafilatil qawli kalmar nafilatul qawl me za a fassara ta nafilatul qawli nafila ne kowa ya santa alqawli shine me magana to ya zaka fassara ta nafilatul qawl me za a ce kenan eh nafilan magana wannan gwaranci kenan amma nafilatul qawl kamar ka ce bugu da ƙari a Hausa kamar bature ne ya ce maka me foza mo ko ya ce maka moreover ko mu yi gwaranci moreover ko bato ya yi magana yana so ya ƙara maka wani abu ba hauke sai ya ce maka me kuma bugu da ƙari ko ka ce kuma har lauma har ila yau ma to shine ya ce wa inna min nafilatil qawl kuma bugu da ƙari akwai abin da nake so in faɗi shine an azkura zan ambata ku ji da kyau annani lam altazim fihi taba'an li aslihi mazhaban muayyana yace hatta asalin littafin nan ballazim ta maka ina cewa wai sai na bi wata mazhaba ba min al mazahib al arba'ah al muttaba'a daga cikin mazhabobi guda hudun nan da ake bi mazhabar malikiyya da hanafiyya da hanbaliyya da shafi'iyya wannan mazhabobi kenan wanda ake bin su yace to ni ban wajabta maka ina sai na bi wannan mazhaban ba wa inna ma salaktu fihi maslaka ahli al hadith yace ni hanyar da nake bi wajen rubutuna shine hanyar malaman hadisi menene bambancin a ce wannan na mazhaba wannan kuma yana bin malaman hadisi wanda zai ce shi mazhaba yake bi to shi zai dauki wani malami ne ya sanya shi ne madubinsa duk abin da bai fito daga wannan malamin Bashir Miri amma malamin hadisi shi kuma fa direct daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam saboda haka to kaga kenan aka ce maka ga malami Maliku ko Shafi'i ko Abu Hanifa ko Ahmad ibn Hanbal ga sunan duka manyan malamai ne ko shakka babu amma sai kuma aka ce maka ga annabi kai ka san dai ba wanda a cikin su yake kusan 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 kusa da kyallin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama balle har maganar sa tafi maganar manzon Allah girma saboda kai ka ce kai kana bin mazhabar malikiya sai ka ce to duk abinda maliku bai yi ba to ba addini bane ko duk abinda maliku bai rawaito ba addini bane ko kana bin mazhabar Abu Hanifa kace to kai duk abinda bata zuwa mazhabar Hanafiya ba to kai sunan shi ba addini ba ko da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga sai ka ƙaryata annabi saboda ka bi wani kenan Imam Malik kuma abinda kullun Maliku yake cewa idza sahha alhadithu fa huwa madhhabi in nace kaza hukuncin sa kaza sai kaga hadisi ya inganta to na sauka daga kan wancan mazhaban na koma me na koma kan hadisi wannan ita ce fahimtar Maliku daka sai yace ina bin mazhaba ce ta malamar hadisi ta malaman hadisi alladhina yaltazimuna al-akhdha bi kulli ma thabata anhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama min al-hadith yace wadanda suke wajabta aiki da duk abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hadisi to wannan ita ce mazhabar malaman da suka ce abi annabi kai tsaye to sune malaman da muke koyi da su shine abinda mai alal yace ko wala yajuzu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi baya halatta yayi wani aiki sai kasan hukuncin Allah wa yas'alul ulama ya tambayi malamai malaman hadisi wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam sannan yayi koyi da masu bin sunnar manzo Allah ba masu bin mazhaba ba wannan mai alal shi ma yana cikin malaman mazhaba ta malikiya Abdurrahman al-Akhdari amma yace malaman malaman da zaka yi koyi da su sune malaman da suke koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama walidhalika malan yace saboda haka kana madhhabuhum aqwa min madhahibi ghairihim mazhabar malaman hadisi sai yafi karfi sama da mazhaban kowa kace wannan mazhabar malikiya ce wannan shafi'iyya ce wannan hanafiya ce wannan hanbaliya ce ko kuma sai mu ce maka mu kuma muna mazhaba hadisiya mazhaba muhammadiyya ne mu na bin annabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam mazhaba ta hadisi muke bi kama shahida bidhalika almusannifuna min kulli mazhab kamar yadda manyan malamai suka shaida daga dukkanin mazhabobi duk malamai masu rubuce rubuce a kowace mazhaba sun tabbatar da cewa ana bin sunna ne minhum daga cikin su akwai al-allamatu abul hasanat al-laknawi al-hanafi akwai al-allama abul hasanat al-laknawi al-hanafi wato mabiyin mazhabar hanafiya al-qa'il wanda yake cewa wa kaifala me yasa ba za mu bi malaman hadisi ba wa hum warathatun nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan bayan kuma su ne magadan annabi na gaskiya wa nawabu shir'ihi sidqan su ne waɗanda suke taimakon shiriyan annabi ta gaske su ne malaman hadisi har wannan alqur'ani ta ina ka samu shi ta hanyar hadisi hanya dai aka samu qur'ani da hadisi dai ina ake samu hadisi a ce haddathana 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 ko malami ce wani ya karanta mu malami na wani ya koya malami na ya koya mu an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullah duk wannan littafin hadisin da kuke gani ana yanke mana kai a ce an abi hurairata an anas bin malik an aisha an mutasar da mu ne kai a kawo mana zallan me matanin hadisin amma yanda aka samu hadisin shine malami ya ce malami na ya koya mu malami na ya koya mu to haka aka samu qur'ani wanda zai soki hadisi shi ma zai soki me zai soki qur'ani in mutum ya ce shi ba zai aiki da hadisi ba to sai mu ce maka qur'anin ma aje mana wannan shi ma ta yin hadisi aka samu shi kawo mana wanda kai ka samu daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawo mana qur'anin da kai ka ji daga bakin annabi in dai babu to kai da qur'ani haka aka samu shi malamin ka ya koya ma malamin shi ya koya mai malamin shi ya koya mai haka haka har zuwa sahabi har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka hadisi yake hasharana Allahu fi zumratihim Allah ya tashe mu a cikin tawagan malaman hadisi wa amatana ala hubbihim wa siratihim Allah ya kashe mu akan son su da bin tafarkin su wa rahim Allahu al-imam Ahmad ibn Hanbal idh qala Allah ya ji kan imam Ahmad ibn Hanbal da yake cewa yace dinun nabiyyi Muhammadin akhbaru ni'mal maqiyatu lil fata athar addinin annabi Muhammadu akhbar hadisai ne labarai ne wannan yace akhbarana akhbarana wani ya ga mu wani ya ga mu to ta inda ake samu addini kenan madalla da hanyar da matashi zai dauka ya zama hanyar sa abun hawan sa shine hadisi a cikin addini a ce kai motar ka mashin ɗinka abun hawan ka shine nassi to madalla da kai la targhabanna anil hadithi wa alihi, karka kyamaci hadisi, karka kyamaci, karka kyamaci malaman hadisi. Wannan yana cikin abin da galibi zaga mutane suna musamman masu cewa suna bin mazhaba, sai sun kyamatar maka da malaman hadisi, musamman shi wannan malamin da ya rubuta mana littafin ne, Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani. Galibi ba sa kaunansa, ba su san shi, saboda in suka ce wane ya ce, shi kuma zai ce a'a annabi ya ce, to ba su kaunan shi, ba su kaunansa. To mun kuma muna kaunan shi saboda kaunan shi wa maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah ya hada shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Fa ra'ayu laylun wal hadithu nahar, ra'ayi kace ni a gani na dare ne, dare kuma duhu ne. Wal hadithu naharun, hadisi kuma wuni ne, haske ne, rana ne, tarwal. Duk abin ne yanzu zamu karanta a ce kaza a sallah, naka ce kowa yanzu da Allah aka shigo masallaci, naka ce kowa ya sallah a ganin sa. Ai zaka ga salloli kala kala, wani zai kalli sama, wani zai daga hannunsa sama haka ruwa cikin sallah, wani haka zai ce zai, to kin ina gefan ka yanzu kai haka, ai ka takura mun, ai wani zai ce shi tsaban tsiya koda zai gaji, amma dai hannun ta baya zai saka shi, kaga zai cutar da mutane, za a wahala. Amma da yake hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haske ne, sai a ce to in aka zo kowa ya sa hannunsa akan kirji, ya daura dama akan hagu, sannan ya kalli inda yake sa goshinsa, sannan ya miƙe da kafansa kar ya tsaya kannan wannan kafan ta kalli nan, sai ga sahu yayi kyau, kowa yayi sallah, an kidar da sallah cikin kauna. Amma in ba hadisi fa ba zai yi ba. Wani yanzu yazo sai ya ce ni ina jin sallar ishan nan faraka hudu tayi yawa, daga biyu zan yi. Wani zai ce ka mu da muke son aljanna hudu tayi kadan, bari mu yi takwas. Daga ce kowa ya hudu da kasalan lai, da wanda bai da kasalan da hudu zakai, in ka shigo masallacin kuma dole ka bi liman, ko yana jima'a ko bai jima'a. Sai dai shi liman din yana jan mutane sai ya sassauta, in kuma yana jan kansa shi kadai, to in ya so ya sauke bakara, wannan duk babu matsala. Wala rubbama jahila alfata athara alhuda wa shamsu baziqatul laha anwar, idan aka samu matashi ya jahilci shiryan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ga kuma rana tana haskakawa, ta bullo tana haskakawa, ga hadisi yana haskakawa, kuma aka ce mutun ya jahilci shirya, kaga ya samu matsala kenan. To wannan ita ce muqaddimal da malam ya kawo, wanda insha Allah ta'ala zamu tsaya akan ta, in Allah ya kai mu darasi na gaba sati mai zuwa, sai mu tashi fadin malam istiqbalul ka'aba. Yanzu mun ji muqaddima akan littafin, sati mai zuwa kuma Allah ya kai mu zamu shiga cikin sallah, mu fara jin ya ake sallah tun daga kallon alqibla. Kaga kamar yanda malam ya ce littafin tun daga kabarin harama har zuwa sallama, to zamu ji yaya ake sallah tun daga kallon alqibla har zuwa idda sallah, har zuwa addu'o'in bayan sallah. Allah ta'ala ya samu dace ibadojin mu, Allah ya karba mana su inda muke kusakurai a ciki, Allah ya bamu ikon gyarawa, Allah ya karba mana, Allah ya mana albarka baki daya, abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada, inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana, Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. آمين.